This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu yaro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Hawwa Shirif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 5 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama otel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. An dada shiga zaman tsartsar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi. Sannan wani harin makami mai linzami da ƴan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar kasar Liberia a tekun Bahar Al-Ahmar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahoton nan za a ji da wasu masu zanga-zanga a jihar Kano ta arewacin Najeriya suka rika daga tutocin kasar Rasha da amara da abin da ke ruwan cikin su na kalamai. Muna kuma tafa da rahoton dokar hana fita da awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da barikin wato da garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu.
Jihar Filato mun samu numban yabo, mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsaftataccen zanga-zanga kamar nan jihar Filato ko in ce nan Jos.
Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam tare da Babangida Jibrin. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da afkama otel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. Al'amarin da ya kai ga raunata ƴan sanda a kalla 10, inda ɗaya daga cikin su ma ke cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau yayin da ake ta samun barkewar tashi-tashin hankula a fadin kasar. Biyo bayan daba wuka da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa, al'amarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan mata 3 baya ga wasu da suka ji raunuka. A wani bayani da ya yi daga Downing Street da yammacin jiya Lahadi, Prime Minister ya kuduri aniyar ganin wato hukumomin kasar sun a tabakinsa yi duk abinda suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan ƴan daban a kotu, kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba a cewar sa. Ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abinda kuka yi, ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yaɗa wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu. Ya ƙara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce, wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na ƴan daba, kuma bai da muhalli a kan titunanmu au a kafar sadarwa. An dada shiga zaman tsartsar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari, a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga 'yan ƙasashensu da su gaggauta barin ƙasar Lebanon, yayin da ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ke ƙaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan Isra'ila. Kasar Faransa ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yanayi mai matuƙar sarƙaƙiya biyo bayan harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a makon jiya, wanda ya kashe babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukr, sannan 'yan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran na kasar Iran, wanda tuni gwamnatin Iran ta zargi Isra'ila da aikatawa. Amurka, Faransa, Canada da Burtaniya duk sun gaya ma 'yan kasashensu da su fice daga Lebanon. ita ma kasar Jordan mai makofar ta kada Lebanon din ta yi hakan kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato Lahadi a Iran inda yayi tarar rashi dan a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali ziyarar ta Safadi zuwa Iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da Amurka da ƙawayenta ciki har da Faransa da Burtaniya da Italiya da Masar suka yi na adubul masiyance da kuma a zummar kawar da yuwar dada sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran a wata ganawa da Safadi shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kashe Haniyeh wani babban kuskure ne da gwamnatin Isra'ila mai ra'ayin Sihiyoniya ta tafka wanda labudda sai an maida mata martani a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin Iran.
An jima kadan Ibrahim da sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai ta daba tumbin giwa wato jihar Kano dake arewacin Najeriya inda yayinda aka shiga rana ta biyar ta fara zanga-zangar yaki da tsada da kuncin rayuwa da addabi yan kasar. Masu zanga-zangar sun sauya salo ta hanyar daga tutocin kasar Rasha yayin da suka yi dandazo a manyan titunan birnin na Kano. Daga kanan ga Muhammad Ibrahim Kwari da karin bayani.
Yadda matasa masu zanga-zanga suke rera waƙoƙi kenan yayin da suke dirke da tutocin kasar Rasha. Usman Sa'adu wani matashi ne dake cikin cincirin da matasan da suka yi ayari akan titin Aminu Kano Way yana rike da kamfaceciyar tutar kasar Rasha mai launin fari da shudi da kuma ja.
Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban kasa mu kai mai koken mu na halin da al'umma suke cinayinwa. Muka saurare shi aka ce zai jawabi. Yayi jawabi yace gashi abubuwa ya faɗa wanda babu mutum me kansu muka rasa kai da gindin. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin kasar America za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin burki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarin su akan mu.
Shi kuwa wannan matashin mai suna Abubakar dake tsakiyar dandazon matasan yana dauke da tutar Rasha akan titin Gwammaja kusa da gidan marigayi Malam Aminu Kano na cewa
mu a duniya mun ga yadda wannan gaban kasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato wa talaka haƙƙinsa. Shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan lamari.
Yadda matasan suka rinka tafiya bisa tsari suna rera waƙoƙin neman ƴanci rike da waɗannan tutoci na ƙasar Rasha ya sanya wasu mutane da dama sun fito bakin titi domin kashe ƙwarƙwatar idanuwansu har ma guda daga cikin su ke cewa
sunana Ahmad Bashir Goran Dutse ni tunda ake zanga-zanga ban taɓa ganin zanga-zanga da ta gamsar da ni kamar wannan ba saboda naga an fito ba tashin haikali ba hararramu na goyi baya a fito da tutar Rasha.
Yanzu Rasha ta ce ta za ta kawo muku dauki
wallahi za mu amince muna goyon baya.
Tunda dai masana suka fara tsokaci akan wannan sabon salo da zanga-zangar matasan ta dauka a Najeriya. Professor Kamilu Sani Fage masanin diplomasiya ne da harkokin siyasar kasa da kasa a Jami'ar Bayar Kano.
To a gaskiya wannan idan dai har ya dore mutane da yawa suna yi ana fitowa da tutocin nan ko shakka babu zai kara barazana shugabanni musamman kaga yanda makotanmu suka yi wannan juyin mulki suka koma wajen Rasha to wannan zai sa shugabanninmu su kara damuwa da halin da ake ciki musamman za ka ga an samu bayanai na tsaro wanda za su sa gwamnati ta kalli abin ta washe fuska daban. Idan yanzu gwamnati ta ce za ta yi ƙarfi ta murƙushe masu ɗaukan cutar rasha ɗin nan, to ko ba komai za ka ga su kansu su rasha ɗin za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba, wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida, kuma ba a yi hankali ba ya zama to an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amari.
Zanga-zangar na gudana ne a daidai lokacin da hukumomin jihar Kano suka sassauta dokar takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na azahar. Kuma ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu rahoton cewa zanga-zangar ta kauce wa layi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga ci gaban labaran duniya.
Wani harin makami mai linzami da ƴan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan Aden, a cewar hukumomi jiya Lahadi, wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da Isra'ila ta kai mata wasu harhare ta sama. Yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan wato dalilin lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a harharen da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun Bahar Al-Ahmar, wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a harharen da aka fara kaima masa tun daga watan Nuwamba akan dalilai masu nasaba da yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. To amma an dawo da hare-haren bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran, babbar birnin wato babbar mai tallafa ma yan hutun, a daidai lokacin da ake dada fargabar yuwar yaki ya barke a fadin yankin. A fannin wasannin Olympic da ke gudana a kasar Faransa kuwa, Ezinne Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic, inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda club din wasanta wato walau na mata ko na maza ya kai quarter final a wasan kwallon kwando, bayan da ta make kasar Canada da ci 79-70 jiya Lahadi. Yan wasan Najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai, da ci 2-1 a shekara ta 2004 a gasar wato Athens, sai gashi sun dade ana ta bugawa da su a gasar ta Olympic yadda suka taba yi. Za su buga quarter final din ne da Amurka, wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta wato na 8 a jere.
An gaida Ibrahim Gabe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai Jos Kwata ta yamma da Bauchi, inda gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na sa'o'i 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa daga garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Daga Jos din ga Zainab Babaji da cikakken rahoto.
Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana fita na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da garin Bukur a karamar hukumar Jos ta Kudu. Dokar hana zirga-zirgan ta biyo bayan yadda wasu matasa da suka fito da sunan zanga-zanga suka kewaye garin Jos da tutocin kasar Rasha, suna barazana wa mutane da farfasa wasu shaguna da kwashe dukiyoyi a Bauchi Road da Zololo Junction da ke cikin kwaryar Jos. A wata sanarwa daga ofishin gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang, dokar hana fitan mataki ne na dakile ayyukan wasu bata gari da ke son yin amfani da damar zanga-zangar jan hankalin gwamnati na samarwa al'umma mafita kan matsalolin rayuwa su kuma lalata dukiyar jama'a. Sanarwar ta ce bayan yin nazarin yanayin tsaro da gwamnatin ta yi da jami'an tsaro, ta gano cewa matasan dauke da adduna da wukake da sanduna da sauran muggan makamai sun dauki aniyar jirkita zaman lafiya da jihar ke da shi tun farkon fara zanga-zangar. Jakadan zaman lafiya Usman Big Seven yace yadda ya gaba ta garin sun fara farfasa dukiyar mutane matakin hana fitar ya dace.
Tun daga ranar da aka fara wannan zanga-zangan idan baki manta ba jihar Filato mun samu numban yabo mun samu yabo daga gurare daban-daban cewa babu inda ake tsaftataccen zanga-zanga kamar nan jihar Filato ko in ce nan Jos. To amma yanzu jiyan nan kin gani an zo akwai wani gidan abinci da ake kira A1 an zo an fasa musu wajen nan. Inda bai yi ba da a ce mai girma gwamna da ya dauki wannan decisive action na sanya wannan kofi din ba yau da an fita wallahi Allah kadai ya san irin ta'adi da za a yi.
Ita ma wannan mai suna Rachel Musa tace matasan da ta gani dauke da makamai sun ba ta tsoro.
Mun zo mun ga wurin su da buhuna suna sa abin da suka sata su da yara da mata abin yabin mamaki ne ma wallahi haka ma mu da muke da waya ma soji suke ta giya mana mu doka wayar mu saka cikin a jakan mu amma kuma yara ne ko yanzu zo sun zo ko da nasu zanga-zangan su mun ga flat na Rosha suna tafiya da shi to wai mai Rosha kuma da flat na Nigeria suke yi mu ba ma san zanga-zanga.
Mai fashin baki kan lamura ambassador Jafet Philip yace rike tutan na kasar Rasha da matasan ke yi kira ne ga kasar ta Rasha ta kawo musu dauki
yawancin waɗanda suke daukan taswira irin ta Rocha dan arewa ne wanda gani suke Tinubu bai kyauta ma yankin su ba to kuma yunwa shi ma dai abu ne da ya kara abin da ya sa yan zanga-zanga a Kano Katsina Zamfara kuma jiya aka samu Plateau suke amfani da wannan domin majalisun ɗinkin duniya su kawo hankali ga Najeriya. Wannan shine bayani da nake gani yasa suke wayannan rike wayan taswira na Russia.
Tun farko a jawabinsa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci masu zanga-zangar su janye don ba da zarafin tattaunawa don samun mafita. Tun ranar 1 ga watan Agusta ne ƴan Najeriya a jihohi da dama na ƙasar suka shiga zanga-zangar ankarar da gwamnati kan neman sassauci akan tsare-tsarenta da suka haifar da matsaloli na rayuwa. Duk kokarin jin ƙarin bayani kan dokar hana fitan daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Plateau Musa Ibrahim Ashams ya ci tura duk da sakon karta kwana da na aike masa bai maido min da martani ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla sanin da kokari Zainab Babaji ma sauraka da amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Kamitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan internet na voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu kuma lokaci yayi da za a ƙara gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushin.
Masarara assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da saki saduwa a cikin wannan sabon shirin Ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda batun zanga-zanga ya kawo illa da hasarar dukiyoyi na wasu cibiyoyin koyon sana'o'i da kuma kimiyya da fasaha da gwamnatin tarayya gargashin hukumar NCC kuma kula da sadarwa ta gina a birnin Kano, cibiyar kuma da aka gina domin kula da yankunan jihohin arewacin Najeriya. Dr. Bashir Yankuzo shugaban sashen koyar da ilimin lissafi ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger, kuma na tambaye shi yanda ya ji game da hasarar da aka haifar a wannan cibiya da ke birnin Kano sakamakon wannan zanga-zanga da kuma ayyukan irin wannan cibiya da gwamnati ta kafa.
Ya ta NCC da wannan wato abin take shi auka mata wata aka kona kuma wanda suka kona a ce an gari ne waɗanda sun san muhimmancin wannan cibiya. Cibiya ce wacce ba wai kawai ta karantar da ko za a kokarin karantar da matasa da waɗansu masu kokarin fahimtar harkar ICT ba, a'a akwai wato hanyoyin bincike ma laboratory, hanyoyin da za a binciko wato abubuwa da dama muhimmai da suka shafi wato ainihin kimiyya da fasaha ta bangaren ICT. To a ce an haru wannan wuri an kona shi akwai abin takeici da damuwa kwarai da gaske abin da muke kuka dama arewacin Najeriya shine rashin abubuwan da zasu kawo mana ci gaba da kuma gogayya da wasu kasashe ko surare da suka yi ban suka kere mana a wannan kimiya da fasaha da kwarewa da ilimi da sauransu to da ka aya tambaya anan shine anya waɗanda suka je suka yi wannan abu sun san ma muhimmancin wannan wato cibiya kuwa kaga in ba su san muhimmancin ba da bukata a ce gwamnati yawanci kafin ai mutane abu ma a waye musu da kai san muhimmancin abu san amfanin abin san ribar da zasu ci wannan zai sa su da kansu zasu kare abu maimakon su rusa shi ko kuma akwai wani hannu ne ta yi waje da waɗansu waɗanda dama ba su san ci gaban wannan yanki namu sai dai a dace da mutane su tsaya a baya shine zasu kullu wannan da sisa me yasa ya zama cewa ita ce aka haraha aka kona ta lalata alhali ana gab da cewa ma za a gamar da ita saboda haka wannan akwai takeici kwarai da gaske al'ummar mu kuma kullun yana da kyau mu tsaya mu auna abubuwan da su ne muke bukata wanda suke kawo ci gaba yanzu abubuwan da suke kawo abin da ake ce mishi development ko ci gaba kusa abubuwa ne da suke da alaka da harkokin waɗannan kimiyya ana maganan zamani ne yanzu na artificial intelligence AI zamani ne wanda wato ainihin injina da mashinuna da kwamfutoci za su ɗauki ayyukan mutane da dama ko sana'a da ake ganin sana'o'i ne nan gaba kaɗan sana'o'i ne da injina za su ɗauke su to kaga idan ba su samu tallafi da kwari a wannan gefen ba za a bi mu a baya saboda haka wannan abin takeici ne kwarai da bukatun mutane a waye musu da kai su fahimci kafin gwamnati ma ta kafa wani abu to mutane su san muhimmancin abin su san abin da abu zai haifar musu ku san irin alkhairin da za su samu na san mutane in sun san a wurin su to ba za su kyale ma a kona ballan tana ce su su kora da kansu saboda haka wannan abin takeici ne kwarai da fatan gwamnati za ta bincike mai zurfi sannan kuma da zama cewa akwai matakai na tsaro da ake dauka musamman irin waɗannan cibiyoyi wanda suke kawo ci gaba dama a wannan bangare namu ga harkar tsaro ga lalacewar ilimi ga lalacewar tarbiyya ga abubuwa da daman gaske Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya tare da bamu shugabanni waɗanda suke da hangen nesa da kuma mabiya waɗanda suka san abin da suke bukata
to koya masu fafrikakar haƙƙin bil adama ke ganin wannan lamari da ya faru tambayar kenan da naiwa kamar Musa Jika wani mai fafrikakar haƙƙin bil adama a arewacin kasar
game da abin da ya faru a Kano wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne wanda kuma ba haka aka so ba musamman wannan cibiya wanda aka gina ta domin horar da dalibai su kansu yan kanan abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha shine kamar kwamfuta dinna so kaga wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne kuma abun kuma damuwa a karamin koma baya bane abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha a jihar Kano kuma irin wannan za ka ga ba ma jihar Kano ba kadai ta daga wasu garuruwa makwabtan jihar Kano za su rika zuwa wannan cibiya domin su da samu ilimi na abin da ya shafi kimiyya da fasaha shine kwamfuta so duka a cikin waɗannan abubuwa idan ka lura mun a cikin bayanan da shi shugaban kasan yayi duka ya tabu waɗannan abubuwa wanda yake kaga koma baya ne akan abin da ake zanga zanga akan shi shi yasa muka yi ta kira a wannan lokaci zanga zangan ta kasance na lumana da kuma kwanciyar hankali domin ita zanga zanga da inda ake yin ta to ba a kuma kona kuma kayayyaki wanda ya shafi na amfanin al'umma kamar kayayyakin gwamnati kenan balle wannan ya shafi na amfanin al'umma ne na yayaye da jikoki har ma ta tabakunne to kaga yanzu an shiga kuma wani yanayi kenan wanda kaga an mai da hannun agogo baya kenan dangane da wannan cibiya so muna kira ga masu zanga zanga su kiyaye da waɗannan abubuwa domin kafin kuma a sake mai da kaman su zai dauki kuma tsawon wani lokaci to kaga abin da muke ta muke ganin cewa bai dace ga su matasan namu su bai kenan kuma wannan shine yasa tuntuna ake ta kira ga su jami'an tsaron su ba su kariya kuma su tabbatar da sun sa ido ga cewa bata gari ba su shiga cikin masu zanga zangan sun yi irin wannan to annati ba
to shi ma Alhaji Ado Shaibu Dansudu shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya dake zaune a birnin Lagos ya bayyana barnin da aka yi wani cibiya na koyar da darussa na sadarwa da kuma ilimin kwamfuta da cewa abin takaici ne ga arewacin Najeriya
cibiyar koyawa matasa ayyuka da sana'a na NCC da aka kona a Kano wannan babban abin takaici ne kuma babban abin bakin ciki ne kamar mutum ya yi kirari ne ya daba wa kansa wuka don haka bata kayan da aka yi su matasa da suke ihun suna wahala babu aikin yi kuma suka je suka kona wannan guri wannan babban abin bakin ciki ne kuma ya kamata duk wanda aka samu da hannu a ciki duk wanda aka hasko shi yana cikin waɗanda suka yi wannan ta'asa a kama shi a yi masa hukunci mai tsanani don haka ya kamata mu ga irin zanga-zangar da aka yi a jihohin Yamma musamman jihar Lagos ba bata kayan kowa ba ba destroying komai ba sun tare ne wajen nuna ainihin sakonnin su amma idan kaga zanga-zangar da aka yi mafi yawa a biranen arewa babu wani sako da aka aika zuwa ga gwamnati ga abubuwan da suke damun al'umma sai dai kawai hayaniya da ihu da sauran makamantan su wanda wannan abun ba alkhairi bane kuma gaba daya sun nuna gaba daya ba su da kishin jihar su ba kun ba su da kishin arewa gaba daya kuma wannan abun ya shafi ɗan arewa ne gaba ɗayan su ina kira ga gwamnati musamman ta jihar Kano a gaggauta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta bincike kuma ta gurfanar da duk wanda aka same shi da hannu a hukunta shi kai har da mutanen da suka kwashi kayan al'umma amma idan aka bar wannan abun to a gaba kuma ba a san abin da zai faru nan gaba ba
ba sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga ya a madadin jami'an da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku ba bin ji prank cewa huta lafiya sai wani mako
san hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu
to sai wani makon idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga kadan daga cikin irin sakonnin da kuke aika mana ta email
sakon Shehu Adamu Rajau shine na farko a yau yace shugaba Tinubu ya ce ba zai mayar da tallafin man fetur ba sai dai kuma abun takeici shine har yanzu bamu ga wani aikin da aka yi da kudin tallafin da aka cire ba wato dai mun rasa tsinci kenan a yayin da tarkon mu yayi layar zana Allah ya kyauta sako na gaba ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Muda jihar Zamfara yace yanda al'ummar Najeriya a sassa daban-daban ke ci gaba da fitowa zanga-zangar nuna adawa da tsadar rayuwa da kuma rashin shugabanci na gari duk wanda hare-haren da jami'an tsaro ke ci gaba da kaiwa masu zanga-zangar ya nuna mawuyacin hali da fusatar da al'umma suke ciki a Najeriya ina kira ga shugaba Tinubu da cewa idan ya san ba zai iya tunkarar matsalolin kasar mu ba to kawai yayi murabus baiwa masu iyawa wuri sai kuma sakon buba fajewa daga karamar hukumar takai yace VOA Hausa hakikanin gaskiya in dai ba tallafin mai aka dawo da shi ba kuma aka karya farashin dala to kuwa jama'ar Najeriya ba za mu fita daga kangin yunwa da fatara ba duk wani abu da za a yi baya ga wannan to kwaskwarima ce sakon Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa ne na gaba yace VOA hakika a bayyane take sanin kowa ne cewa janye tallafin mai da kuma rufe kan iyakar ƙasa da gwamnatin Najeriya ta yi shine babban umul aba'isin duk abin da yake faruwa kuma ko duniya shaida ce mun yi amannar cewa da gwamnatin ƙasa za ta rusuna akan waɗannan ababen guda biyu wajen dawo da su kan tafarki madaidaici to da ƙasa za ta zauna cikin lumana da kwanciyar hankali shi kuma Sama'ila Anas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace gwamnatin tarayya da duk wanda ke rike da madafin iko har da tsofin shugabanni a Najeriya ku ji tsoron Allah rashin shugabanci na gari daga shekaru 25 da suka gabata shi ya jefa al'ummar kasar mu Najeriya cikin halin talauci yunwa rashin tsaro har ta kai ga talakan kasar mu Najeriya yana zanga-zanga amma ba komai duk girman gona akwai kunyar karshe
madalla sai a ci gaba da aika mana sakonni masu ma'ana da haka ne kuma muka zo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a kasance da mu an jima da dare idan Allah ya kai mu ƙarfe 9 da rabi agogon Najeriya ne ga kamar da Chadi wanda zai daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya tiya ni gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta bada umarni da injiniyar mu ta yanzu wato Helene a wasu shirin muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima ku